daga nan Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1622 da kuma 25. Abin nan ya mai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa akan mita 102.5. Sannan sauran gidajen FM din sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyya a binnin Kunni. Baya ga haka a kodiyo shi muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Mausare Mahmud Lalo ne tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato uku kenan agogon Ghana, amma karfe 10 safi a nan Washington DC. Yau uku ne ga watan Disamba shekarar 2017 ga kanin labaran duniya.
Sananne kuma fitaccen wakilin FBI wanda ake cikin kwamitin nan na Robert Mueller wato Peter Strzok an sallame shi daga cikin wannan kwamitin. Yanzu ana iya cewa shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayinsa na dalilin da ya sa ya kori Michael Flynn. Wani dan kunar bakin wake ya halaka fararen hula 6 a gabashin Afghanistan a yau Lahadi.
To Allah ya kyauta, yau ce ranar da Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin tunawa da halin da mutanen da ke fama da matsaloli na nakasa. To ko a wani irin hali ranar ta same su?
Muna da koke-koke na rashin ai kuma muna so a bude mana mu ma commission kamar wata ma'aikata ta musamman irin yanda Lagos da Plateau ta yi.
To a Ghana ko an karrama wasu manoma ne da kyaututtuka bayan da suka yi fice wajen aikin noma a kasar. Sannan zamu leka jihar Yamai da ke jamhuriyar Nijar ku ji irin ra'ayoyin da mutane suka bayyana bayan da suka kalli majigin shirin nan na muryar Amurka da ta hada wato na tattaki daga bakaraki da na Boko Haram.
Magana ta farko dai ina son wa'annan abarkiran su da sunan cewa terrorist islamist saboda su ba aikin musulunci ba suke yi. Shi musulunci ya hana dokan makami.
To muna tafa da shirin duniyar Amurka da kuma kadan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana, amma da farko ga Ladan Ibrahim Ayawa da cikakkun labaran duniya.
Bawsare assalamu alaikum. Sananne kuma fitaccen wakili a FBI wanda kuma lawyer ne dake cikin kwamitin binciken nan da Robert Mueller ke aikin bincike na musamman game da kutsen da ake tuhumar Russia ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016. Yanzu haka da an fitar shi daga cikin wannan kwamiti na Mueller. An dai sallami Peter Strzok ne a kusan ƙarshen watan Yuli bayan shi da wata mata dake cikin wannan kwamitin binciken sun gano cewa lawyer na hukumar ta FBI sun yi musayar wasu bayanai dake shafin email din waɗanda ba su goyon bayan Trump da kuma masu goyon bayan Hillary. Mai magana da yawun Mueller ya ce an cire wannan wakilin na FBI ne sa'in da aka ji wannan zargin. Yanzu haka dai shi wannan lawyer ya bar wannan kwamitin sa'in da wannan batu ya fito sarari. Da farko dai an dankawa shi Strzok aikin binciken amfani da rumbun tattara bayanai na adireshin email ne mallakan Hillary wanda ta yi amfani da shi lokacin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka. Yanzu ana iya cewa shugaban Amurka Donald Trump ya sauya matsayinsa jiya Asabar game da dalilin da ya sa ya kori tsohon mai baya shawara a harkokin tsaro Michael Flynn. Da farko shugaban ya ce dalilin da ya sa ya kore shi domin bai fada wa mataimakin shugaban kasa Michael Pence gaskiya ba game da hulɗarsa da Russia lokacin da ake shirye-shiryen mika mulki. Amma kuma kwaram sai gashi a shafinsa na Twitter shugaba Trump ya rubuta cewa dalilin da ya sa ya kori Flynn shine domin ya shirya wa mataimakin shugaban kasa ƙarya shi da hukumar binciken manyan laifuka ta FBI. Kuma ya amsa waɗannan laifuka. Shugaba Trump ya ce wannan abin kunya ne, ya ce abin da film ya yi a lokacin shirye-shiryen mika mulki ba abu ne da ya saba wa doka ba, kuma ba wani abin boyo a cikinsa. A cikin wannan saƙon na shafin Twitter na shugaban ƙasa ya nuna a zahiri cewa shugaba Trump yana sane da cewa film ya shara wa FBI ƙarya da kuma mataimakin shugaban ƙasa har ma dangantakarsa da ƙasar ta Russia. Sai dai shugaba Trump bai bayyana FBI da farko ba game da film da kuma abin da ke tsakaninsa da Russia ba. Dokar Amurka dai ta hana yi wa hukumar FBI ƙarya. Har yau a cikin shafin nasa shugaba Trump a yau Lahadi ya ce Sam shi bai umarci tsohon shugaban hukumar FBI James Comey ya dakatar da binciken film ba. Wannan ma wani labarin ƙarya ne ga masu yaya tashi game da batun na Comey. Yanzu dai wannan saƙon na shafin Twitter na shugaba Trump ba abin da ya haifar sai rudani abin da ya gani wato game da hulɗan Flynn da Russia. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Wani dan kunar bakin wake ya halaka fararen hula 6 a gabashin Afghanistan a yau Lahadi, kana wasu 13 sun samu rauni iri daban-daban. Shi dai wannan dan kunar bakin waken yana bisa wani mashin ne kuma ya don farurin da ake gangamin nuna goyen bayan gwamnati a Jalalabad, fadan gunduman nan gahar. Sa'in da jami'an tsaro suka ganshi sai suka hana shi kaiwa ga wurin taron, abin da ya sa ya tada bom din dake jikin sa har yayi wannan ta'adin. Mai magana da yan gwamnati Aladdin Atullah Kogaigi ya tabbatar da wannan gidan rediyon da wannan labarin, yace wata mata ce da danta na cikin waɗanda wannan bala'in ya rutsa da su, sai dai kawo yanzu ba wani ko wasu waɗanda suka dauki alhakin aikata wannan aika-aika. Wannan da yana faruwa ne kwana ɗaya bayan da dan kunar bakin wake ya kashe wasu jami'an tsaron ƙasar ta Afghanistan a Jalalabad, kana wasu 10 suka samu rauni, sai dai shi wannan kungiya IS ta dauki alhakin aikata shi. A jiya Lahadi dai shugaba Ashraf Ghani ya ce kungiyar ta IS tana cikin halin ɗarɗar domin ko gwamnatin Afghanistan ta matsa ƙaimi wajen ganin ta fatattake ta. Kawo yanzu gwamnatin ƙasar Venezuela da 'yan adawarta sun kasa cimma matsaya tsakaninsu a ci gaba da tattaunawar da suke yi a jiya Asabar a farin Dominican, sai dai sun ce za su yi wani zama nan da sati biyu domin ganin yadda abin da hakan zai haifar. Wannan dai ba shi ne karo na farko ba, yayin da 'yan adawa ke zargin shugaba Nicolas Maduro da amfani da ɓata lokaci domin ci gaba da kasancewa kan karagar mulki, shi kuma yana zarginsu ne da sun fi son a yi tashin hankali. Kungiyar masu fafutukan ganin an kawo ƙarshen mulkin Maduro ta hanyar zanga-zanga da suka ta yi a cikin 'yan watannin da suka gabata a cikin farkon wannan shekara, yanzu sun buge ga kira da ganin an samu zaɓe karɓaɓɓe amintacce a shekara mai zuwa. Ministocin harkokin wajen ƙasashen da suka hada da Chile, Mexico, Bolivia, Nicaragua da ita kanta mai masaukin baki sun kasance a matsayin shaida a wannan taron da aka gudanar a ofishin ma'aikatar harkokin wajen Santo Domingo. Jami'an Amurka sun ce za ta ƙara tsawaita takunkuminta sai ko idan shugaba Maduro ya samar da canji kuma irin na demokradiyya. Mai baiwa fadan White House shawara a harkokin tsaro ya faɗa cewa ga bisa dukkan alamu sai an kai ga yaƙi da ƙasar nan da ke fama da talauci amma kuma wadda ta mallaki makamin nukiliya. Mike Master ya ce akwai hanya mai sauƙi da za a sasanta wannan matsalar, amma kuma yana neman ya gudu har ya wuce wuri, kuma lokaci sai ƙara ƙurewa yake, yana nufin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. A cikin satin ta gabatar ne dai Koriya ta Arewa ta ce madalla yanzu tana iya auna Amurka kuma ta same ta bayan gwada makaminta mai dogon zango. Rahotanni daga kafofin yaɗa labarai na cewa yanzu haka Pentagon na nan na duba gaɓar tekun da za ta ƙara girke makamanta masu kaɓo makami mai linzami domin barazanar da Koriya ta Arewa ta yi wa Amurkan. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya ce ma'aikatan tsaro tana nan girka makamin da ke iya kakkaɓo duk wani makami da aka auno wa Amurkan daga ko'ina kwatankwacin wanda aka girka a Koriya ta Kudu. Irin wannan na'uran mai suna Hwasong 15 an gwada shi an kuma yi nasara akan amfani da shi.
Ladan Ibrahim a yawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu faro rahotannin namu ne daga Najeriya, inda yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware domin yin dubi kan irin halin da mutane masu fama da matsalolin na kasa ke ciki. Wakilinmu Haruna Dodabiu da ke Maiduguri ya yi mana dubi kan wannan batu a jihar Borno.
Don haka ne ma kungiyoyi masu zaman kansu na jihar Borno suka kira wani taron haɗin gwiwa da 'ya'yan kungiyoyin nakasassu na jihar Borno don daɗa kokawa gwamnati da ma kungiyoyi masu zaman kansu da su koyi waɗannan al'umma da suka samu kansu cikin wannan hali na nakasa. Ambassador Ahmed Shehu dai shine shugaban gamayyar kungiyoyin masu zaman kansu na jihar Borno.
Yau in ka juya kana so ka sani mutane disabled miskinai nawa ne a Borno, ba wanda zai iya gaya maka. So ya za ka yi kai taimaka musu in baka da sunayensu da sauransu? Taimako da ake bayarwa a wannan matsalolin da ke ciki, masu taimakawa tura da sauransu su duba yadda suke taimaka din, ayi taimako na musamman masu disabled people da ake bada taimako anan, kuma ta wajen bada aiki da wajen makarantu duka a zauna a duba a ga yadda cewa masu kananan karfi da kuma masu miskinai su samu musamman a basu tunani na ya za a tafi da su a wannan tafiyan.
Malam Umar Muhammad dai shine shugaban gamayyar kungiyoyin nakasassu da suka hada da kurame da guragu da kutare da mamakafi da kuma gabatar da wani koke da dan majalisa mai wakiltar mazabar birnin Maiduguri.
Muna da koke-koke ta fanni ilimi na musamman wanda ake fada wa education. Muna da koke-koke na rashin ai kuma muna so a bude mana mu ma commission kamar wata ma'aikata ta musamman irin yanda Lagos da Plateau ta yi. Kuma bayan haka muna so ita gwamnati ta sama mana office din mu na kasan su na musamman, permanent office din da za a ga mu kadai ne wanda ba mu da jihohi, wanda ba mu da office a cikin jihohin Najeriya 36. Saboda haka wannan babban kalubale ne ma gwamnatin jihar Kudu. Kuma muna roƙon ne girma gwamna ya taimaka mana da post din da zamu dinga gabatar da ayyukan mu daga cikin jihar nan kuma zuwa cikin sauran jihohi na Najeriya. Shine koke-koke wanda muka gabatar mishi a takaice.
Ali Abdu PRO na kungiyar Gurabu na daya haya ta dame mu. Mu na kasassu sofi ya kamata a taimake mu da jarin da mu ma za mu zanna bakin kofa ko albasa ko gawayi ko itace za mu iya sayarwa. Ba lalle dole sai mun hau titi mun yi bara. Akwai na kasassu uwayensu sun mutu sun bar su yara kankana. Ga mu nan abincin da za a ci ma wallahi tallahi sai ka fita ka yi bara ka samu ka kawo gida a ci ka zura ma Allah ido gobe kuma ka sake fita.
Honorable Bukar Tijande shine dan majalisar dokoki na jihar Borno da kuma yi jawabi sa yana mai cewa
yanzu koke-koken da muka ji anan ni insha Allah Rabbi a matsayin na dan majalisa za mu yi compelling gwamnati ta zama wajibi a kanta wanda ba wannan gwamnati mai ci yanzu ba kowane gwamnati ya zo ya zamana akwai wani doka a kasa wanda zai yi amfani da shi ne ya ga ya tallafa muku.
Sai dai taron na wannan shekarun bai samu wakilcin wani daga bangaren santarwa na gwamnatin jihar Borno ba. Haruna Dauda Bibu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a kasar Ghana kuwa a wani mataki na kwadaitar da aikin noma a tsakanin al'umma. Hukumomin kasar sun karrama wasu manoma da ke tuttuka ciki hadda wani mutum mai shekaru 50 da ya lashe kyautar dalar Amurka 100,000. Ga Ridwanullah Abbas da ƙarin bayani daga Accra.
Shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya miƙa masa kyautar sa dala 100,000 daga bankin Raya Aikin Gona. Wata mata Madam Mebola Kutukuju daga jihar Volta ta yi na biyu, ita ma kyautar ta motar akori kura na zamani mai ɗakuna guda biyu. Har yau mace ce mai suna Rebecca Komi daga babban jiha Accra ta yi na uku, ita ma ɗin ta samu motar akori kura. Shugaban ƙasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya jaddada gaskiyar cewar har yanzu haikin gona yana ɗaya daga gimshikan samun aikin yi musamman wa yankunan karkara. Baicin taimako da yake yi wa cigaban tattalin arzikin ƙasar. A dalilin haka ne gwamnatinsa take gabatar da shirye-shirye da za su tallafa wa shirin, yadda ba wai kawai masana'antar za ta bunƙasa ne ba, amma kuma za ta ɗuri. Waɗannan tsarurruka sun ratsa kusan duk sassan sarrafa da sun ka haɗa da kayan gona, kifi, kiwon dabbobi da kuma amfani da dabarun zamani. Sashen kayan gona ne babban abin da ke jagoranci gaba a fagen aikin gona. A dalilin haka shekarar nan gwamnati ta billo da shirye-shirye irin su shuka don abinci da aiki yi. Wannan ya haɗa da rabon gatattun irin shuka don faɗaɗa aikin. Haka an samu kayan mashin-mashin na aikin gona daga ƙasar Brazil. Waɗannan za su taimaka wurin bunƙasa aikin na gona. Waɗannan kaya ana amfani da su fannoni daban-daban a fagen ci gaban aikin gona ɗin. Ya kuma yi alƙawarin cika aikin dam unguwa ɗaya shiri ɗaya. Shugaba Akufo-Addo ya bayyana cewa ƙananan dam 320 cikin unguwanni 64 a jihar arewaci aka ware don zartar da aikin sabon shekara. Ƙananan dam 320 a gundumomi 64 a ɓangaren arewacin ƙasar aka ware don ci gaba. Bugu da ƙari kuma za a yi nazarin dam 192 a shekara ta 2018 don a samu ci gaba ɗin. Ana kuma duban dam 51 a jihar Volta, babban jiha Accra da jihar tsakiya don yi musu kwastari ma. Har yau akwai aikin rabon ruwa don samar da ruwa daga kogin Oti Black da kuma Quiet Volta wadda za a soma sabuwar shekara. Alhaji Abdullahi Kamati daga gundumar Bolen jihar Arewaci ma ya samu kyauta a matsayin manomin jiha na biyu.
Na gode ma president Nana Adudankwa Akufo-Addo abinda yayi. Muna raina abinda muke ciki ne, amma bai kamata mu raina kanmu ba. Mu manoma ya kamata mu yi jayido, mu yi education, mu yi kwatance mu ba yaran mu da ke tashiwa.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a can birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar ko an haska shirin tattaki daga bakar akida wanda muryar Amurka ta shirya akan matsalar rikicin Boko Haram domin yin nuni ga irin illar da kungiyar ke yi. Suleiman Muni Barma ya aika mana da ƙarin bayani.
Gida kashi 50 cikin ɗari na al'ummar Najeriya suna zaune cikin talauci.
Mintoci sama da 50 aka shafe ba tare da wani daga cikin waɗanda suka kalli film ɗin tattaki daga bakar agida ya gusa daga kujerarsa ba, saboda nutsuwa an yi tsit a ɗakin taro na ofishin muryar Amurka da ke nan Yamai, yayin da a ƙarshe alamar tausayi ta bayyana a huskokin galibin waɗanda suka kalli wannan film.
Na farko dai sai mu ce akwai rauni ga mulki wanda aka yi na Nigeria a can da ba na yanzu ba. Dan Boko Haram mutum nawa ne?
Film ɗin gaskiya yana kama hankali ko ba gaskiya ba, tunda ranmu ya ɓaci. To mu dai ɓangaren mu mata lalle muna son duka Afirka gaba ɗaya shugabannin ƙasashe su san yadda za a yi Boko Haram ɗin ga a yaƙe su, tunda dai wurin ga da suke ana cewa wurin ba a iya shiga, su ya suka yi suka shiga. Kenan akwai magana ƙasa.
Magana ta ta farko dai ina son waɗannan abarkiran su da sunan cewa terrorist Islamist, saboda su ba aikin musulunci ba suke yi. Shi musulunci ya hana ɗaukan makami, kamar ka ɗauki makami ya zama to yana cikin jikin ka shiga masallaci haramun ne. To amma sai a ga suna shiga cikin masallaci kuma suna kakkashe mutane. Don haka wato shi Boko Haram ya zama wajibi a nemi kan cewa shin su wane ke ba su kayan aiki waɗanda suke yakan mutane, ko kuma in ce waɗanda suke yakan musulunci.
Editan labarai a sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto, wanne ya shafa makonni kusan uku yana zagaye Najeriya da Nijar domin gabatar wa jama'a wannan majigi, ya haska fitila akan ababen da suka daure wa 'yan kallo kai.
Bahaushe yakan ce sai bango ya tsage kadangare yakin samu wurin shiga. Ko wace kungiya ta ta'addanci a duniyar nan a wani wuri akwai mai daure mata gindi. Ka san ko kudin bindiga guda tsada ga bindigogi, ko kananan bindigogi balle manya balle tankuna. Wato abinda mutane ba su gane ba shine yaki babbar kasuwa ce, sana'a ce, da uniform din nan, da bindigan nan, da bomb din nan, da nakiyar nan wani yake kera su kuma yana yin su don ya sayar.
Masanin dokokin shari'ar musulunci Malam Hassan Gamkale da ke cikin waɗanda suka halarci haɗuwar kallon tattaki daga bakar aƙida ya zo da shawarwari kamar haka.
Muna nema ga su magabatan Boko Haram waɗanda ko an san su ko mu san su ba, da sai tu daga shi dai shibkau. Muna fatan shi dibi Allah, ya dibi Annabi, dibi al'ummar da ake kashe al'ummar shi ce ɗan uwan shi ne, uwayen shi ne, kannan shi ne, ɗiyan shi ne, shi dibi ciwon, ya dibi tausayawa, shi zo shi faɗi matsalar shi ai sulhu. Su kuma wajen gwamnatocin mu su yi kokarin tabbatar da adalci. Abinda ake kiran nan ana yin zalunci, mutane suna gani har suna daukar makami da kansu, ai kokarin gyara shi.
Muryar Amurka ta shayebo daga ministan tsaro Kallamu Tari a sakamakon wannan aiki na wayar da kai, sannan ya gargaɗi jama'a su canza tunanin da suke da shi a da dangane da dalilan da ke jefa wasu cikin aikata miyagun ayyuka.
Da matsala ta zo a ce a talauci yasa, to shikenan, kenan ba a makuwa shara. In talauci ke sa a ɗauki bindiga a tare hanya da duk yawancin mu da mun zan yan hoshi, tunda ai duk cikin talauci mun kai zaman lahiya in ya samu a ƙasa ribar kowa ne.
Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman Muni Barma, yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 na safe ne da minti 19. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin Duniyar Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Duniyar Amurka na wannan mako. Shirin Duniyar Amurka a wannan karan ya yi kicibus ne da wani ba'amurke dan asalin Najeriya wanda ya kware ya kuma shahara a fannin zane-zane musamman ma a cikin bango, abinda ake kira mural a Turance. Sai ku biyo mu a cikin wannan shiri domin jin ko wane ne wannan dan Najeriya. Sunana Mahmud Lalo, sashin Hausa na muryar Amurka kuka lalubo daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia.
As an illustrator, there's always a narrative behind everything. And I grew up in Nigeria, and we have this thing called Egonge, which is like...
A matsayina na mai zane, akwai yaushe akwai labari a cikin abin da nake zanawa. Na girma ne a Nigeria. Muna da lokaci a garinmu da ake mun tatsuniya inda mukan taru. Sai ka ji mai ba da labarin ya ce gatanan ku. Mu kuma sai mu ce ta zo mu ji ta. Wannan lokaci na tatsuniya shi yasa na samu wannan hikimar fitar da wani abu daga tatsuniyar da naji. Sunana Ineka Odofia. Sana'ata ita ce yin zane, kuma ni mazaunin birnin Washington DC ne.
My name is Ineka Odofia and I am a painter and illustrator here in Washington DC. As a child, my parents pushed a lot of color.
A lokacin muna yara, mahaifinmu yakan siya mana littattafan yin zane domin mu riƙa koyon yadda ake zane. Na zo Amurka ne a shekarar 1999 inda na rungumi sana'ar yin zanen.
So I came here in 99 where I pursued art, painting and illustration as a career.
Akwai wani fitaccen gidan cin abinci da ake kira Ben's Chili Bowl da ke nan Washington, wanda ke da ɗimbin tarihi domin duk da irin tarzoman da aka fuskanta a lokacin wani bore da aka yi a shekarar 1958, ba abin da ya faru da wurin. Kuma a jikin bangon gidan cin abinci, an baiwa Odofia kwantiragin zana hotunan wasu fitattun mutane.
Ben's Chili Bowl has been around since 1958.
Tun a shekarar 1958 aka buɗe gidan cin abinci na Ben's Chili Bowl. Waje ne kuma mai ɗimbin tarihi a nan Washington DC. Wannan wuri ya tsira daga boran da aka yi a wannan lokacin. Saboda haka abin alfahari ne a ce ni nake wannan zanen. Mun haɗa kai ne tare da hukumar da ke kula da wuraren zane-zane na tarihi a nan Washington da wurin cin abincin Ben's Chili Bowl da kuma kamfani na muka ƙirƙiro wannan zanen. Vida Ali ita ce mai kula da Ben's Chili Bowl. A shekarun baya, Odofia ya taɓa yin zane a jikin bangon wannan gidan cin abinci.
The process of meals DC.
Shirin da ke ɗaukar nauyin yin zane a DC yakan tattaro waɗanda ke sha'awar yin zane domin tantance su, sai suka sake turo mana shi, kuma mun ji daɗi domin Odofia yana da basira sosai.
Mutane 16 nake zanawa, kuma wurin cin abinci na Ben's Chili Bowl ne ya saka wata gasa ta zaɓen waɗanda za a yi zanensu a cikin wannan bangon. Baya ga haka, zanen ya nuna irin ficen da bakakin fata suka yi cikin shekaru da dama. Akwai Wale wanda ba Amurke ne, ɗan asalin Najeriya. Lura da cewa ni ma ɗan Najeriya ne ba Amurke. Akwai daɗi a ce ina yin wannan zanen. Hakan tamkar ina wakiltar al'umma ta ne da kuma mutanen ƙasar nan.
Such a relief to paint to represent my people and the people here.
Margaret Stevenson ta zo wucewa ta kan U Street, titin da ke ɗauke da gidan cin abincin. Sai ta tsaya tana kallon Odofia yana wannan zane, har ta ciro wayarta tana ɗaukan hoto. Ta kuma faɗa mana abin da ya ja hankalinta.
What really struck me most about the mural is the fact.
Abin da ya fi jan hankali na a wannan zanen shine yadda aka kawo mutanen da suka gabace mu da kuma na yanzu. Idan ka lura akwai Harold Tubman, sannan a mutanen wannan zamanin kuma akwai dan waka Prince da Michelle da Barack Obama. Kuma idan ka duba da kyau da a ce babu irin mutane irin Stukman da suke fafutukar neman ƴanci da waɗanda suke wannan zamanin ba su samu ɗaukaka ba.
Babban ƙalubalen yin zane shine ka fitar da siffar mutane kamar yadda suke. Saboda haka dole ne ni da director da take tsara min zane-zane mu yi nazarin akalla hotuna 100 na kowane mutum da zamu zana. Mia Duval ita ce abokiyar aikin Odofia, sannan ita ce take ba da umarni kan yadda zanen zai bayyana.
This is in the community, so we have to consider a lot.
Wannan abu ne da ya shafi jama'a, saboda haka ya zama dole mu duba abubuwa da dama domin ba burin mu kaɗai muke so mu cimma ba. Sai mun yi la'akari da shin mutane za su yi na'am da aikin mu?
Will they like it?
The ultimate goal is to eventually.
Buri na shine na ƙara ƙwarewa sosai ta yadda zan kai basira ta zuwa gida Najeriya. Saboda Najeriya ƙasa ce da ta cancanci duk wani abu mai kyau. A rayuwata ban taɓa tunanin zan yi wannan aikin a matsayin sana'a ba.
Saboda haka babbar shawarar da zan ba matasa ita ce su bi hanyar da ta dace a duk abin da za su yi. Idan ku hawar matashi zai ga wannan aikin da nake yi har abin ya kudetar da shi, to ni ina ganin bukata ta ta biya. Masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka a wannan jiko, sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Solomon Jack da Karina Chaudhry da suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, ni Mahmud Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau, wanda ya ce albarkacin wannan rana ta masu bukata ta musamman ta duniya, kamar yadda Masu Dinkin Duniya ta ware, muke kira ga gwamnatocinmu da masu hannu da shunnunmu da su rinka tallafa musu ta hanyar ba su jari su yi sana'a ko kuma daukan nauyin karatunsu, wanda hakan zai sa su samu abin dogaro da kai su daina yawon barace-barace da suke yi a lungu-lungu. Assalamu alaikum VOA Hausa. Makarantar sakandaren kwana ta garin Yusufari, wato GSS Yusufari, ta shiga tsaka mai wuya, babu kujeru. Ajujuwan karatu da ɗakunan kwanan ɗalibai duk sun lalace, don haka muke roƙon mai girma gwamnan Alhaji Ibrahim Gaidam ya kawo wannan makaranta ɗauki. Wannan sako ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari, jihar Yobe. Fatan alheri VOA Hausa. Allah ya sa taron da shugabannin duniya ke a ƙasar Jordan da zummar kawar da ayyukan ta'addanci ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu. Wannan sakon ya fito ne daga Alhaji Umar Forever Gashuwa da Alhaji Ado Yaro YBC da Maturu. To, ƙasashen Larabawa ya kamata ku haɗa kai domin kawo ƙarshen zaman doya da manja da kuke yi. Sako ya fito ne daga Rilwan Ibrahim London, Wuba, jihar Adamawa. To, yanzu kuma sai labarai a takaici.
Sananne kuma fitaccen wakili a FBI, wanda kuma lauya ne da ke cikin kwamitin binciken da Robert Mueller ke aikin bincike na musamman game da kutsen da ake tuhumar Rasha ta yi a zaben Amurka na shekarar 2016, yanzu an fidda shi daga cikin wannan kwamiti. Anderson Lampeter Strazok ne a kusan ƙarshen watan Yuli, bayan shi da wata mata da ke cikin kwamitin binciken sun gano cewa lauyan hukumar ta FBI sun yi musayar wasu bayanai. Yanzu ana iya cewa shugaba Donald Trump ya sauya matsayinsa a jiya Asabar game da dalilin da ya sa ya kori tsohon mai ba shawara a harkokin tsaro, wato Michael Flynn. Da farko shugaban ya ce dalilin da ya sa ya kore shi domin bai faɗa wa mataimakin shugaban ƙasa Michael Pence gaskiya ba game da hulɗarsa da Rasha lokacin da ake shirye-shiryen miƙa mulki. Wani ɗan ƙunar baƙin wake ya hallaka fararen hula shida a gabashin Afghanistan a yau Lahadi, kana wasu 13 sun samu rauni iri daban-daban. Shi dai wannan ɗan ƙunar baƙin waken yana bisa mashin ne, kuma ya dunfaru wurin da ake gangamin nuna goyon bayan gwamnati a Jalalabad, fadar gunduman Nangarhar. Salin da jami'an tsaro suka gan shi sai suka hana shi kaiwa ga wurin taron, abin da ya sa ya tad bomb ɗin da ke jikinsa har yayi wannan ta'adin. Kawo yanzu kwamitin gwamnatin ƙasar Venezuela da 'yan adawarta sun kasa cimma matsaya tsakaninsu a ci gaba da tattaunawar da suke yi a jiya Asabar a fadan Dominican. Sai dai sun ce za su sake wani zamanan da sati biyu masu zuwa domin ganin abin da hakan ka iya haifarwa.
To, masu sauraro, da aka makawo ƙarshen shirin namu ne baki ɗaya. Amma idan Allah ya kai mu da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato ƙarfe 5 kina agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokin wato abokan aikinmu da wani sabon shirin. Amma idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, za a iya garzayawa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa da ya tani gabatarwa da kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa mana shirin baki ɗinsa, sai injiniyanmu Al Santos Mahmud Lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.